pashina a duniya kadan garaye dinkin jiya komai na waya saya rashin mahadi na zuciya tiya zaman haya ba masoyiya wayo kai na
Yeah,